بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan bagire mai tarin albarka Masjidul Muhajirin a wannan anguwa ta Dan Tudu a Karci Makoyo a cikin babban birnin jihar Maradi a wannan kasa ta mu ta Niger. A yau muna ranar Litinin daren Talata wanda ya daidai da 28 ga watan Sha'ban hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda kuma ya daidai 16 ga watan 2 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 taimako Allah madaukakin sarki a daidai irin wannan lokaci muke biye da tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara. Wannan kuma shine majalisun mu na 16 a cikin wannan shekara ko majalisun mu na 9 a cikin tafsirin alqur'ani a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul fatiha. Ubangiji madaukakin sarki ya bude wannan sura da fadar shi alhamdulillahi rabbil alamin.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
لا.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Na'am, jazakallahu khairan. Jiya kamar yadda muka gani wannan shine majalisun mu na tara. A jiya mun tsaya kalkashin fadar Ubangiji subhanahu wata'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inda mun yi bayani akan ibada da dangogi na ibada da karkasar ibada da kuma amfanin ibada da rukunin ibada da shartan ibada. Matashin maganar mu ta yau akan ɗayan ɓangaren na aya da Allah ya ce wa iyyaka nasta'inu kuma a gare ka ne muke neman taimako. Mun karanta hadisin nan yayin so guda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari a cikin hadithul qudusi idan mutum yana sallah ya kawo daidai nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ubangiji ta'ala yana cewa iyyaka na'budu wannan tawaji wa iyyaka nasta'in wannan kuma tabawa naji. To al isti'ana shine malumai suke ce ma talabul aun neman taimako, kuma isti'ana ita ce gwadin gazawa da neman agaji a wajen Allah madaukakin sarki. Wannan isti'ana ibada ce ita ma mai zaman kanta, ba a yi ma kowa wannan ibada siwa sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ashe ita ibada ana yi ma Allah ita ne. To amma neman taimako domin a samu ai wannan ibada kuma sai wajen Allah madaukakin sarki. Malumai na kasa neman taimako gida biyu, akwai neman taimako wanda bawa yakan iya yi ma wani bawa. Misali wani mai goman ruwa wani turu mana abin hawa, wani kama mana in aza, wani neman taimako ne. Mutumin da ke lahiya yana tsaye kusa da kai yana iya yi, to wannan ba laifi ba ne in ka ce wani iman. Amma akwai neman taimako wanda ba a yi shi ko kaɗan, sai a wajen wasu wajen Allah madaukakin sarki. Wannan neman taimako Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya game shi da wannan aya ta ibada da yace iyyaka na'budu sai yace wa iyyaka nasta'in, kuma kai kadai muke bauta ma, kai kadai muke bauta ma, kuma gare ka kai kadai muke neman taimako. Shi wannan taimako da za mu nema dan mu bauta ma Allah ne madaukakin sarki, kuma wannan taimako ne muke nema su ne ayoyin gaba wanda za mu fassara wa gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu. Shi yasa malumai suke cewa alkhairi ana neman shi ne, asalin shi ana neman shi a wajen Allah subhanahu wataala, kuma ana neman tausayi da lutufi na Ubangiji ne subhanahu wataala. Shi yasa Ibnul Qayyim yadda Allah tabbata gare shi yake cewa so tari nike shin malami na shine Ibnu Taymiya yana zaune ya ta maimaita wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sai suka tambaye shi me yasa yake yawan maimaita ta, sai ce masu iyyaka na'budu tadfa'u riya, fadar iyyaka na'budu tana kore ma bawa riya da san a gani da san a ji da abinda zai yi ne da Allah. Wannan kalma tana taimaka mai domin ya samu ikhlasi. Yace masu wa iyyaka nasta'in tadfa'ul kibriya, ita kuma kalmar iyyaka nasta'in tana cire girman kai, tana cire jiji da kai, tana sa mutum ya zama ba kowa ba, yana da ilimi ya zama mai tawadu, yana da dukiya ya zama mutum kware, yana da sarauta ko mulki ya zama wanda al'umma ke amfana da mulkin shi da sarautar shi. Ashe wannan iyyaka na'budu kalma ce wadda dukkanin malamai sun tabbatar da cewa ba a neman taimako wanda ake nema a wajen Allah sai wajen Allah subhanahu wa ta'ala, kuma dukkan wani mai neman taimako to yana sanane da Ubangijin shi, kuma ya tabbatar ma da Allah madaukakin sarki da halitta, haka ya tabbatar ma da Allah madaukakin sarki da tahiyya da al'amurra, kuma ya gama gamsuwa da ba a iya cutar da shi ko amfanar da shi sai ta abinda Allah ya rubuta mashi. Shi sha'ani na iyyaka nasta'in yana nuna ma bawa wanda ke yawan maimaita ta, yana gadar mai a cikin zuciya cewa wannan al'amarin babu sha'anin mutum a cikin shi, sha'anin baki ne na Allah ne subhanahu wa ta'ala. In ya ga dama a yanzu sai abin ya kasance, kuma in ya ga dama sai ya canza al'amari, kuma in ya ga dama sai ya tabbatar da shi. Shi lafazin wannan na iyyaka nasta'in al-isti'ana nau'i ne daga cikin nau'ika na ibada wanda ba a yi makuwa sai Ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa al-Hasan ya rubuta ma Umar ibn Abdul Aziz yake mai wasiya yace la tasta'in bi ghairi Allah fa yukilika Allahu ilayhi, yace kada ka nemi taimakon wani Allah wanda ba Allah ba, sai ga Allah ya baraka tare da wannan mutumin. Haka salafus salih suke yi ma junansu wasiya a kowane lokaci cewa fastaghni billah wasta'in minhu, ka wadatu daga Ubangijinka, ka wadatu ga Ubangijinka, wasta'in minhu kuma ka neme shi, fa innahu khairu musta'an, saboda shi Ubangiji madaukakin sarki shine mafificin alkhairi na abinda za a dogaro da shi. Wasu daga cikin manyan malumai suke cewa al'amarin bawa wanda ya san Ubangiji akwai ban mamaki, a ce kuma yana neman taimako na wani mutum wanda ba Allah ba, suka ce wannan al'amari abin ban mamaki ne. Duk mutumin da ya san Allah to bai neman taimako ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki. to shi yasa ubangiji subhanahu wataala anan sai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai ne muke neman ka taimaka mu. Wannan musulunci da muke Allah ne kadai ya isa sa mu zama musulmi, duk yadda kake so wani ya zama musulmi ba kai saka sashi ba, kai dai za ka mai bayani na shiryarwa na nuni, amma bayani na taufiki yana nan ga Allah subhanahu wa ta'ala ya dacar da mutum ya zama musulmi. Banda ma musulunci Allah ne kadai ke iya zaben ka ya sa ka zama ahlus sunna, kuma banda sunna Allah kadai ke iya zaben mutum ya sanya yana zuwa cikin majalisan karatu, saboda su wasu suna sunna amma ba har yanzu ba a masu zaben zuwa majalisan ilimi ba, wani kuma yana cikin musulunci har yau ba a mai zaben ya zama ahlus sunna ba, wani kuma har yanzu ma ba a zabe shi bai zama musulmi, yana tan ubangiji subhanahu wataala ya bar shi. Shi yasa annabawa baki daya suke yin wasiya, dukkanin annabawa suna neman taimako ne ga Allah subhanahu wataala. Annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah yake ba mu labarin shi ke cewa qala Musa li qaumi, Musa yana ce ma mutanen shi alaihi salatu wassalam ista'inu billah, ku ne mutsari ku ne mutaimakon Allah, wasbihu kuma ku yi hakuri, innal arda lillah ita kasan nan ta Allah ce, yurithuha man yasha'u min ibadihi yana gadar da ita ga wanda ya gada ma daga cikin bayi. Haka annabi Yaqub alaihi salatu wassalam yake ba mutanen shi labari yake cewa fa sabrun jamil, na yi hakuri mai kyau, yace wallahu almusta'an, ubangiji shine abin neman taimako, alama tasifun akan abin da kuke rayawa kuke bayyanawa. Haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yake ce mai qala rabbi hukum bil haqqi, yake ce ya ubangiji kai hukunci da gaskiya, wa rabbuna arrahman ubangiji mu mai rahama, almusta'anu ala ma tasifun shine mai kawo taimako da agaji a cikin dukkan wani abu wanda kuke siffantawa. Shi yasa a karkashin wannan malumai suke yin bayani akan cewa neman taimako akan iya yin isti'ana da abu biyu a cikin neman taimako. Neman taimako ya kasance kana yi ne kai tsaye kana neman taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala, haka kuma neman taimako na biyu wanda shi ma ya halitta shi ne ka nemi taimako ta hanyar wasu ayyuka naka na gari na masu kyawu wanda ka aikata, kamar yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam a cikin wannan aya da muka karanta yake cewa ya ku mutane na ista'inu billah, ku nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Ashe mutum zai daga hannu a kai tsaye ya nemi taimakon Allah madaukakin sarki a cikin lamurran shi, a cikin abubuwan shi, a cikin karatun shi, a cikin komai sai ya nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Allah ya gaya mana nan wa iyyaka nasta'in, ya ubangiji gare ka ne kadai muke neman taimako. Ashe ana neman taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma idan za ka neman taimako wajen Allah shi ma ka nemi taimakon ga Allah kala kala ne. Akwai ka nemi taimako ga Allah akan yin da'a Allah, kamar mutum azumi na shirin kamawa kai ta neman taimakon Allah, Allah ya sa in azumin nan ya kama ka iya yin ibada, ka iya karatun Qur'ani, ka iya yin azkar, ka iya yin zikiri, ka iya yin dukkan wani aiki na alkhairi, to wannan ana yin neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala akan asalin ibada. Ka nemi taimakon Allah akan sallolin ka biyar, ka nemi taimakon Allah akan sadaka, ka nemi taimakon Allah akan duk wani aikin alkhairi. Shine ma'ana wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ita da'a ayyukan alkhairi suna samuwa ne kadai idan Allah ya ga dama. Shi yasa cikin suratul nur ubangiji subhanahu wataala ya ce wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ubangiji ta ce ba dan fadalar Allah ba ba dan rahama Allah ba akan mu to da kowa bai zan mutunan kwarai ba shine ma zaka minkum min ahadin abada da babu wanda zai yi zama mutunan kwarai fadala ce da rahama ta Allah sai ya zabe ka sai ya sa ka zama mutunan kwarai ka zama musulmi Allah ce walakin Allah yuzakki man yasha amma duk da haka Allah yana tsarkake wanda ya ga dama yana tausaya ma wanda ya ga dama sai ya sa shi zan mutunan kwarai mai ta ce wallahu sami'un alim Allah madaukin sarki mai ji ne kuma mai ilimi ne shi wannan yana nuna mana Allah madaukin sarki shine ke yin wannan to kuma yana da kyau ka rinka neman taimakon Allah a cikin wannan cikin suratul hujurat ubangiji subhanahu wataala ya bayyana mun cewa imani da kyamar kafirci da fasikanci Allah ne yake tilasta mu wasu zukata dan su yi wannan aiki shine yace walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan Allah yace ulaika humur rashidun wadannan sune shiryayye shi idan kaga kana kyamar kafirci to Allah ne yake sa ma kyamar kafirci da kafirai in kaga mutun na kyamar fasikanci to ubangiji ta'ala ne ke sa mai kyama ta wannan fasikanci wal isyan in kaga kana kyamar saban Allah to Allah ne yake sa ma wasu zukata kyamar saban Allah shi yasa so tari za ka ga mutun ahlus sunna ne ba mamaki kullun yana wajen karatu amma bai kyamar saban Allah in ana saban Allah bai jin komai bai kyama to ubangiji subhanahu wataala shine ke yin wannan habbaba ilaykumul iman shine ke sa muku san imani ya manna shi a cikin zuciya ashe to tunda Allah subhanahu wataala shi ke wannan ashe wajibin mu ne mu tsaya mu roki ubangiji subhanahu wataala domin ya ba mu dama na mu zama mutanen kwarai mu rinka yin bautar Allah subhanahu wataala Annabi sallallahu alaihi wa sallam muke kara nuna man mu cikin wani hadisi nashi yana nuna man mu yadda bawa ba ya taba iya yin wani aiki sai da taimakon Allah na ibada Annabi yake cewa ya Mu'adh ya kai Mu'adh wallahi inni la uhibbuka Annabi yace wallahi kai Mu'adh ina son ka kuma ya kara ce mai wallahi inni la uhibbuka yace wallahi Mu'adh ina son ka fa qala usika ya Mu'adh yace ya kai Mu'adh imma wasiya la tad'ana ay duburi kulli salatin taqul annabi yace kan haka bari karshen kowace sallah ka gama allahumma inni ala dhikrika ya allah ka taimake ni akan ambatanka wa shukrika ya allah ka taimake ni akan gode ma wa husni ibadatika ya allah ka taimake ni ka sanya ni in zama cikin bayanka kyawawa shi wannan da ubangiji subhanahu wataala ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mana ka roki taimakon Allah tantagariyan taimako dan ya taimake ka zama mutunan kwarai domin ka yi sallah biyar wani yana nan bayan salle kuma wallahi yana so a zahiri yana so amma ya kasa shi kai da kanka kana yi cikin jama'a kai jami haka yana fila to ka dage kullun kai ta roƙon Allah ya ƙara tabbatar da kai akan wannan neman taimako na biyu wanda ake yi wajen Allah har yau shine wanda zaka ka nemi taimakon Allah akan al'amuranka na duniya ka nemi taimakon Allah akan Allah ya ruha ma asiri ka nemi taimakon Allah akan Allah ya tunkude ma wahala mutun ya nemi taimakon Allah akan Allah ya tunkude mai sharri mutun ya nemi taimakon Allah akan dukkan wani abu wanda zai kawo mai matsala saboda ubangiji subhanahu wataala shine wanda yake tahiya da sarari kuma yake tahiya da ruwa shi ke tahiya da lamar rabaki daya abinda ke sama ruwa ubangiji ta'ala shi ke tahiya da shi Allah yake cewa wallazi yusawwirukum fil barri wal bahr shine mai tahiya da lamar kuna cikin ruwa kuna cikin sarari duka Allah yake tahiya da lamar idan dan haka ubangiji subhanahu wataala har yau dai shine za mu neman wannan taimakon nashi tunda shi ke da komai kamar da ya nuna mamu huwa adhaka wa abka shine yasa dariya kuma shi ke sa ta kuma shi ke sa kuka kenan ka ne mutai makon shi ya sa ka dariya yana iya dawwamin ma da dariya haka mutu dariya ba mummuna ba a kana cikin ni'ima kullun kai dariya kake kullun ni'ima ka karuwa take wannan Allah subhanahu wataala yana iya ma wannan haka Allah subhanahu wataala shine ke da komai ga hannun shi Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kaga ka samu na ni'ima to daga Allah ne ashe ba a san bawa ya manti da Allah cikin rayuwar shi ta duniya ka ne mutaimakon Allah a wajen ibada kayi qiyamul layli kayi azkar kayi komi to kuma duniyar ma ka dage kai ta neman taimakon Allah a cikin ta duk motsin ka kace Allah ya taimake ka in za a tashi daga tafsirin nan kace Allah ka taimake mu mu kai gida lahiya in za ka shiga gida kace Allah ka taimake mu mu tashi lahiya in za ka sayin wani abu kace Allah ya taimaka ni in sai mai kyau in za ka yin wani abu Allah ya taimaka ni in yi a cikin sa'a duk wani abin da za ka yi to wannan na Allah ne subhanahu wataala bangin subhanahu wataala hadisul qudusi ya nuna mun cewa duk motsin mu baki dai Allah ne ke yin shi abinda muke ci Allah ne ke bamu abinda muke sawa Allah ne ke bamu abinda muka samu Allah ne ya bamu duk motsin mu na Allah ne Allah yake cewa kullukum ja'irun dukkaninku kuna cikin jin yunwa kowa mai wuce ne illa man at'amtuhu insha Allah sai wanda ni na ciyar da shi da kaga ka ci shinkafa to Allah ya ciyar da ka kuma ta wata hanya ta samu to ubangiji subhanahu wataala shi ya ciyar da kai hadithul qudsi yace kowa na jin yunwa sai wanda na ciyar da shi Allah kuma yace fastat'imuni at'imukum ku nemi in ciyar da ku zan ciyar da ku to wani in ya ga sai shinkafa ya kai gida to yanzu ya fara dagawa ya fara nuna wuyan shi ya isa ya fara rashin mutunci ya fara zagi ya fara hantara yana cutar da iyali saboda mi ya kai musu shinkawa asalinta kuma wa bangi subhanahu wataala ya bada wani kuma daga ya sai na shekara ya kai ya yi karhin abinci har abada bai roƙon Allah ya bashi abinci gane ki ya yi karhin shi Allah ce kowa mai wuce ne babu wanda ya karhin abinci a duniya sai wanda Allah ya ciyar da shi Allah ce kuma ku nemi in ciyar da ku zan ciyar da ku wangi subhanahu wataala ce ya ibadi ya ku bayuna kullukum ra'in kullukum 'arin illa man kasautu kaman kasautu Allah ce dukkan ku huntanci buki sai wanda na samu sutura kowa hunce yake sai wanda Allah ya masa sutura sutura Allah kuma ba wai riga da abin sawa ba a'a sai Allah ya suturta ka in ba dan sutura Allah ba to babu wani wanda zai girma wani saboda kowa yana da aibi kowa da laifi kai babu wani mutum masumi amma ubangiji subhanahu wataala shine wanda ke suturta al'amura ya suturta rayuwarka ya bayyana mai kyau daga cikin mu'amalarka ya buyi ma mutane abin da kake mara kyau wannan aikin Allah ne Allah ce fastaksuni aksukum ku nemi in suturta ku kuma zan suturta ku ashe a rayuwar mu ta yau da gobe ma babu abin da ya kamata mu dage mu tai sai dai mu roki ubangiji subhanahu wataala ya ba mu sa'a ya ruha mu mu asiri mu karan kanmu ka roki Allah Allah ba ni kaza Allah taimaka ni akan kaza istaeenu billah ku nemi taimakon Allah cikin rayuwar mu haka neman taimako ga Allah subhanahu wataala shine neman taimako in zaka huskantar azzalimi azzalimi maki kenan ko to idan mutun zai huskantar maki ana neman taimakon Allah akan huskantar shi mutun ne ka tabbatar da zalimtar ka zai zai cutar da kai da magana zai cutar da kai da aiki zai cutar da kai da ishara zai cutar da kai da duk wata hanya ta cutarwa kace ya Allah ka taimake ni akan wani in ka tabbatar da azzalimi ne Allah subhanahu wataala ya tabbatar mun cewa nasaran nan tashi ci shike da ita Allah yake cewa mun nasru illa min indillahi alazizil hakim ba ko ina ba nasara take sai a wajen wa ubangiji subhanahu wataala wanda yake alaziz mabwayi alhakim wanda yake mai hikima a haka ubangiji subhanahu wataala nuna mana annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da zai tunkara fir'auna, to abinda annabi Musa ya fara nuna ma mutane su nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Kadiban lokacin da mutanen fir'auna suka tunzuro fir'auna suka ce atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihataka, yanzu aka bar Musa da mutanen ya su yi banna kuma su bar bautar ka, su bar bautar alloli. Qala sanuqattilu abna'ahu, nan take fir'auna yace to za mu kashe mazajen su, ayyan su maza. Wa nastahyi nisa'ahum, za mu rinka barin matan. Inna fawqahum qahirun, yace mu masu galaba ne, masu cin nasara ne, mu masu babakire ne akan waɗannan mutanen. To duk mutunan da zai cika baki yace sai ya gama da kai, yace sai ya ga abin da za kai, yace ya hi karhin ka, ko ya hi karhin ka ta hanya, yana da dama Allah ya bashi dama sai ya ma cika baki yace zai gama da kai, ko kuma kana da wata da hanya mutum ya yi amfani da wannan hanya don ya zalunce ka, to sai ka yi abin da annabi Musa ya umarci mutanen shi. Annabi Musa da jefir a wannan cika baki sai ce ista'inu billah, ce ku nemi taimakon Allah ku kyale shi. Haka duk wanda zai ma barazana, mai mulki ne ko mai kuɗi, ka nemi taimakon Allah ka yi watsi da shi. In dai kana kan gaskiya, Allah ya yi alkawali hadha li abdi, wannan nauni da kace iyyaka na'budu, Allah ya ce wannan nauni. Wa iyyaka nasta'in, ina neman taimakon Allah, Allah ya ce na baka taimakona. To shi yasa duk lokacin da ka samu rintsami ga maki, kina cikin gida kika samu matsala ga abin ke zama, ga makiya, ga ƴan unguwa, ga family, ga wanda bai san ka, duk ma kowane irin maki ne, to abin da za ka yi na farko ka yi abin da annabi Musa ya gaya mutanen shi, ista'inu billah, ku nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce wasbiru, kuma ku yi haƙuri, ka yi haƙuri, saboda yana ayyuwa ka nemi taimakon Allah, Allah sai ya ba wata dama ta yi ta abin da ta ga dama, an ara mata dama duk abin da ta ɗauko ta nuku ta kawo yana ci. In ta yi magana ita kaɗai ke yi, sai Allah ce innal arda yarithuha man yasha'u min ibadi, Allah yana gadar da ƙasa, gidan da mijin Allah yana gadar da shi da wanda ya ga dama. In kasuwa ce yana gadar da kasuwar da wanda ya ga dama. Allah ya kuma ce wal aqibatu lil muttaqin, ƙarshen al'amari ne zai zama nasara ga wanda suke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Ashi wannan aya tana nuna mamu idan muka tashi neman taimako, za mu nemi taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma neman taimako ga Allah a cikin maganin duk wanda zai zama ma matsala, Al-Qur'ani mai girma ya zo da shi wurare daban-daban. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gaya mamu qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fa hal antum muslimun fa in tawallaw fa qul adantukum ala sawa wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rabbikum bil haqq wa rabbuna ar-rahman al-musta'an ala ma tasifun. Shi wannan yana nuna mana dukkan lamari idan za kai, to za ka nemi taimakon Allah ne subhanahu wa ta'ala. Ka bude baki ka ce Allah ina neman taimakon ka da zatin ka, Allah ka taimake ni akan abin da zani, in ibada ce, akan sallah, akan azumi, in abu ne wanda ya shafi rayuwar duniya, akan kasuwanci, akan zamantakewa, akan shirin ayyana, akan kaza, akan kaza. In kuma wani maki ne ya san yunka gaba ka ce Allah ina neman taimako akan kaza, akan kaza. Wannan shine matakin neman taimako na biyu. Na farko, mataki na biyu shine mutum ya nemi taimakon Allah madaukakin sarki, amma kuma da wasu ayyuka masu kyau wanda Allah ya sa yi. Kana nema Allah ya taimake ka, to kuma sai ka yi tawassali da ayyuka masu kyau, sai ka yi isti'ana da Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasta'inu bis sabri was sala, ku nemi taimako ta hanyar haƙuri da yin sallah. Innaha lakabiratun illa alal khashin. Ma Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, isti'inu bis sabr, ku nemi taimakon Allah ta yin haƙuri, was sala, ku nemi taimakon Allah ta yin sallah, inna Allaha ma'as sabirin, ubangiji ta'ala yana tare da masu hakuri. Hayyo a cikin suratul baqara ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin, yake nuna mamu neman taimako, ci wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nuna mamu muna iya tawassuli, kana aiwa yau kai sallam isha'i ta kwari, ka tabbatar da masallaci ko kin tabbatar da ke kadai kika yi sallarki, sallarki a cikin gida kin yi sallah yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Kwatsam sai mai gida ya shigo yana bambanta yana zage-zage, kin rasa kanya sai ka ce ya Allah akan sallar da nayi ka jawo mana hankalin shi. Allah ne ya ce ista'inu bis sabr, kai hakuri, wassala da sallah. Wasu malamai sun fassara ista'inu bis sabr, kai hakuri akan abinda zaka nema, wassala ka tai kai sallah. Dai yadda ka fahimci ayyayi, ko ka je yanzu ka tada sallah dan ka nemi taimako Allah akan wannan sallah, ko kuma ka tuno sallar da kai, kai ta wassali da wannan sallah, kai kiyamul laili ta bara, yanzu azumi ya tinkaro, baka da abinci, baka da wuri, baka da kaza, baka da kaza, kaso ta yi baya, ka ce ya Allah ina tawassuli da kiyamul laili da nayi bara, ya Allah ka taimake ni. Inda Allah ya ce ista'inu bis sabri was sala, nemi taimakon Allah da sallolin da addu'o'i. Wasu malamai suka ce sallah na addu'a, ka diba wata rana ka taba yin wani roƙon Allah, ka ce ya Allah na taba roƙonka a baya, ya Allah yanzu ka bani buƙata, ka biya mani buƙata, ka taimake ni akan kaza bisa roƙon da nan ma wuri kaza lokaci kaza. Saboda yana aiwa ka taba ma Allah roƙo, kana kuka, kana tunanin ni'imar shi, kana tsoron azabar shi, amma yanzu kuma ka kasa samun irin wannan lokacin da zaka wannan kukan, sai ka tuna can ba, sai ka ce Allah yana neman taimakonka akan wancan addu'a. Dukkanin su Ibn Juzayn Kalbi yayi fassara waɗannan ayoyi kusan waje biyar, ya kawo akan ista'inu bis sabri was sala, ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri da kuma yin sallah, ko ka fassara shi da addu'ar da kai baya ko wanda zaka yi yanzu, ko sallar da kai baya ko wanda zaka yi yanzu, duka neman taimako ne da Allah subhanahu wataala. Karkashin wannan Ibn Qayyim Jauziyya yake cewa ashe yana da kyau mutum musulmi yayi banki, yayi kwanta kuloki, ya samu wani abu koyayye, yadda zaka ga mutane na koyon kudi saboda ko ta kwana, saboda larura, saboda yau da gobe. To haka ya kamata mutum yayi wani asusu na musamman da shi da Ubangiji subhanahu wataala na ayyukan alkhairi, saboda in ta kwana kana zauna kwatsam sai maki iya shigo, kana kasuwarka, kana sunnaka, kawai sai wani maki ya, sai wani bala'i ya zo, dama kana da kwanta, kana da asusun ka tsakaninka da Allah subhanahu wataala, sai ka ce ya Allah wuri kaza na zauna na yi kuka na tuna ka, ya Allah wuri kaza na yi kaza kaza na ayyukan ka na alkhairi, sai ka ce Allah ka yi mani maganin wannan mutumin. Ashe wannan addini namu ya karantar da mu komai, ba mu da bukata sai mun hita waje wajen addini don mu samu wani abu, ba wanda zai taimaka mu sai Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa malamai suke gayin neman taimako wanda bai kamata ba a cikin mutane, neman taimako ta hanyar abinda ba a iya taimaka ma sai Allah, ba mai iya taimaka ma da shi sai Allah, kuma ka nemi taimako a wajen wannan mutunan ko wannan abun, to wannan ba ya hitar da mutum. Ashe duk mutunan da ke son ya samu neman taimako na gaske, to wajibin shi ne yayi addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya lizumci neman taimakon Allah, domin Allah shi kadai zai taimaka mai. Wannan yana da tasiri, za mu ga cewa duk lokacin da kan nemi taimako na Allah, wallahi Allah zai taimaka mu. Di yadda abu ya rintsani aka rasa hiddu gaskiya, kuma kai ka tabbatar da kana da gaskiya, an tai shari'a ne ko an ma sharri ne ko an biyo ka ne ko wani abu ne, ka tabbatar da tsakaninka da Allah kana da gaskiya, kuma kan nemi taimako Allah, Allah sai ya taimake ka. Lokacin da ake zargin Aisha, yarda Allah tabbata gare ta, munafikai da kafirai suka hada kai sai suka kawo magana ta zargi a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi kuma Allah dan ya gwada zakatun masu imani, aka yanki wahayi tsawon kwana 40, Allah bai turo komai ba daga sama. Kuma a ƙasa kullun in an tashi, inda labarin ya kai ƙarin ruwa yake, kalamutun bai kama ba, to har ya kai manya-manyan sahabbai, kai har aka kai inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya iske Aisha a cikin gida, tana ta kuka, kullun tana kuka, magana ƙara yaduwa take, an gaza tarbe magana. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha, da Allah tabbata gare ta, yake ce mata, yake Aisha, waɗannan abubuwa da mutane suke ta gai, suke ta ba da labari, wannan abun kawai Allah ne ke iya tsarkake ki, in kin aikata ko in miki aikata ba. Aisha bata ce komai, bata kyale. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙara nanata mata wannan magana, tace magana ta yi nisa, ta mata nauyi. Sai ta nuna mahaifinta, tace ya Ababakar, ya kai babana, ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amsa. Ya kalli manzo sallallahu alaihi wasallam yace, ya Rasulullah, ni ban san da me zan baka amsa ba. Aisha ta ƙara kwashewa da kuka, yarda Allah tabbata gare ta, tace ma mahaifiyarta, ya ke mahaifiyata, ki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsa. Ita ma mahaifiye ta kalli Aisha, ta kalli Abubakar mijinta kenan, ta kalli annabi Muhammad, tace bata san me za ta ce mu manzo ba sallallahu alaihi wasallam. Aisha ta bude baki, tace ya Rasulullah, ya kai mayakin Allah, innati ma ni ban yi ba, tace saboda gari ya kama mutane, har wanda ba a tunani ya dauki wannan magana, to ba za ku yarda ba, za ku ga kamar na kare kaina ne. Tace innati maku kuma nayi, to kuma za ku shiga shaku, saboda ku ba ku yarda da nayi ba, in ce maku nayi dan a huta da magana, tace kuma zan barin ku cikin shakku. Sai tace amma abinda kawai nake iya yi, zan maimaita abinda baban Yusuf Yaqub alaihi salatu wassalam yace, lokacin da shi ma ya shiga matsala, yace fa sabrun jamil, ce nayi haƙuri mai kyau. Sai tace wallahu, yace wallahu almusta'anu ala ma tasifun, Allah shine mai kawo taimako akan abinda ya bayyana gare ku. Sai Aisha tace, to ya Allah, ni ma antal musta'anu ala ma yasifun, kai ne mene nake neman taimakonka akan abin da suke zargi. Ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana, magana ta kai yanzu har an zauna a tabbatar da wannan magana an yi ko ba yi ba, tun ba a mata magana ba tsawon kwana 40, tana ta kuka. Nan sai take ta ce, to ya Allah, yanzu kai ne kadai nake neman taimakonka. Aisha tana cewa, Allah, kai kadai nake neman taimakonka. Sai ga Jibril da aya 13, ayoyi guda 13 suka wanke ta. Innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum
bal huwa khayrun lakum.
Na'am.
Li kulli imrin minhum maktasaba min al-ithm.
نعم.
والذي تولى كبره منهم له عذاب عليم.
نعم.
لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.
لولا إذ سمعتموه
قلتم ما
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات نعم
ظن المؤمنون والمؤمنات إذا كد أنفسهم خيرا
قالوا هذا إفك
وقالوا هذا إفك قديم
إفك مبين Ubangiji subhanahu wata'ala daga nan lokacin da Aisha da Allah tabbata gare ta tace Allah antal musta'anu ala ma yasifun Ubangiji ta'ala sai ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithmi wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'azim laula idh sami'tumuhu zanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم صادقين ومنجي سبحانه وتعالى سبكر دولنا آيونان تاكي غا أبو بكر غا عمر غا ممتا غا منزا الله صلى الله عليه وسلم غا سورة صحابي mahayyau gashi bayan shekara 1447 muna karanta cewa Allah ya barrantar da ita shi yasa Ibn al-Qayyim yace me yasa ta yi kwana 40 ba a taimake ta ba bata bude baki bane ta kai neman taimako shi yasa ta kwana 40 haka lokacin da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yana cikin gidan kasu bi bude baki bai ce Allah taimakanni hal lokacin da zai hitawa da abokin kasance zai hitawa sai ki cewa udhkunni inda rabbika kaje ka ga mai gidanka akwai mutunan da aka baro amma lokacin da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya tuna ya rubu ubangiji subhanahu wataala nan kadai Allah madaukin sarki ya ruye taimake shi shi wannan yana nuna mana duk abin da zamu duk mutun da zamu kada mu fara manci kan mu manci abu na farko da muke mancewa muke sai mutun ya tuna da an ce musiba abin na farko wa zanu fara ga yama ana cewa an yi haihuwa to wane ne zai iya sayar rago wane ne zai iya bada dala wane ne zai iya bada yar baka ana an yi mutuwa to wane zai iya sayar lohahi wa zai kaza ana cewa an kama wani iko na kama mutuhun mutu abinda zai fara tunani wa za na kira wa zai hindu mutuna ina ya san wani za a fara waiwaya ya gani ashe da tun farko ya tsaida ka kattina ubangiji subhanahu wataala Allah zai taimake ka Allah madaukin sarki shine mai fara taimakon mutum lokacin da ya nemi taimakon shi shi yasa Allah subhanahu wataala lokacin da Aisha da Allah tabbata gare ta dan nemi taimako nan take sai Allah madaukin sarki ya taimaki Aisha da Allah tabbata gare ta da haka shi neman taimako wajen Allah subhanahu wata'ala cikin dukkanin al'amarin a cikin duk abin da zamu wajibi ne ya zama dole ga duk mutunan da ke da hankali shi yasa nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin addu'ar da yake a kullun yana rabbi a'inni wa la tu'in alayya ya ubangiji ka taimake ni kada ka taimaka akan a tutar da ni kada ka taimaka a kaina wansurni ya Allah ka bani nasara wala tansur alayya kada ka bada nasara a kaina shi duk wani kibugu da za a baka duk wani sabani da za a baka duk wani abin da za a ce ma wani wani kaikaiku ma kan mashiƙiya to ga kaikan nan ga mashiƙiyan can kace ya Allah ka taimake ni kada ka taimaki kowa a kaina ya Allah ka bani nasara kada ka ba kowa nasara a kaina in kana maimaita wannan koda Hausa ka huta Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kasance shi ma yana irin wannan addu'a yana Allahumma lakal hamdu ya Allah godiya ta tabbata gare ka wa ilaikal mushtaka ya Ubangiji gare ka ake kai kuka wa antal musta'an ya Allah kai ne mai taimako wa bikal mustaghath ya Allah gare ka ake neman agaji wa alayka tukulan ya Allah gare ka ake dogara wala haula wala quwwata illa billah banda karhi banda dubara sai gare ka ya Allah wannan addu'a annabi Musa ce shi yasa Ibn Qayyim yace ashi waɗannan kalmomin su ne suka sa annabi Musa ya tafi Fir'auna da yaki to idan ya zamana waɗannan kalmomi ana roƙon Allah da su har aka tafi Fir'auna da yaki ka gaya mana wani tsagira ne za a yi a bayan duniya wanda kai Fir'auna haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ihris ala ma yanfa'uka kullun kai kokari ka nemi abinda zai amfanar da kai kuma wasta'in billah ka nemi taimakon Allah wala ta'jaz kada ka kasa shi sai Imam An-Nawawi yake cewa da annabi ya ce wala ta'jaz kada ka kasa a lokacin sahabbai ba su yi mamaki ba Imam An-Nawawi yace su lokacin sai gane ashe ka mutane kasawa da su tun yana cikin larura yana cikin tashin hankali an sako mai daya yace Allah ka taimake ni ta koma sai ya kasa ba ya lahiya yana kan gado ko nashi na kan gado ya iya bude baki yace Allah taimaka ni sai ya kasa shi yasa muka yi shahida a can wurin kullun ka rinka taimakon Allah ya sa ka iya gayyen shi shi sannan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ce ma Mu'adh kada ka bar ku karshen kowace sallah ka ce Allah ka taimake ni da ambatanka ma'ana ka yi shahida Allah ya taimake ka domin ka nemi taimakon shi inda ya kamata ka nemi taimako Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce ma Abdullah da Abbas idza sa'alta fas'alillah idan zaka roƙo to ka roƙi Allah wa idza sta'anta kuma idan zaka neman taimako fasta'in billah ka nemi taimako ga Allah ashe neman taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala ake yi idan mutun ya nemi taimakon Allah to Allah madaukakin sarki za ya taimaka mai shine sirrin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ubangiji kai kadai muke bauta ma kuma a gare ka kai kadai muke neman taimako muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu a cikin ibadun mu ya taimake mu a cikin rayuwar mu ta yau da gobe ya taimake mu akan maƙiyan mu ya aza mu akan bulbushin dukkan wanda ba ya san mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin abin da muka samu muka karanta wanda muka yi daidai Allah ya sanya lada a cikin da mu da ku wanda muka yi kuskure ubangi subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.